Matakin da gwamnati ta doka shine kowace makarantar allo za a aza mata sharuɗa na tabbatar da tana iya bayar da karatu ga yara ba sai sun fita yawon barace-barace ba. Dr. Umar Altini Aliyu Dandanmahe shine sakataren zattasuwa na hukumar kula da ilimin Larabci da addinin Musulunci a jihar Sokoto kuma jagoran aiwatar da wannan tsarin.
Mu ilimi ne. Don haka bamu da shiri na wai koras almajire ko da ba yan jiha bane. Inda sun muka aida sun sharuɗa. Al'umma su fahimci abin cewa gyara ne ake yi bai zama a jihar ba. Da su masu makarantun sanar umma da amina ake fata abin cewa ban karatu dole ne a rike shi ka abare roshi daliban nan suna zama kowa to wannan shi muke fatan a kama haɗin kan al'umma da kowa da kowa a shigo a bada a fahimci abin kuma a bamu haɗin kai da goma baya don mu gaje mu dabbaka wannan tsarin insha Allah.
A can baya ma ayata ɗaukar matakai na kyautata tsarin karatun alqur'ani wanda har ya kai ga samar da makarantun nan tsangaya amma wannan tsarin bai hana yara barace-barace ba. Wannan sabon tsarin kuwa gwamnati ta ce ta ɗauko shi ne daga ƙasar Indonesia kuma ana tsaron zai hana yara yawon barace-barace.
Su kansu magantun allo ne irin wanda a garin mu da su ne aka ɗaukaka wasu ma sun kai matsayin jami'o'i yanzu. Jami'o'i kuma su ba da kowane fannin ilimi hannu kimiyya har likitanci kuma suna basuwa. Amma kuma ana nakatun addini kuma a tafi addini wannan tsari ne muka da'aro muka nemi ku sukarima mu ga za mu yi mu taimaka musu makarantun ba wai za a ji a gina makaranta ba ce wannan na Allah wannan su ne ake so a dauka
to ko ya masana ke kallon aiwatar da wannan tsarin anan Sokoto. Wannan ita ce tambaya da nema Professor Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halayen dan adam a jami'ar gwamnatin tarayya dake garin birnin Kebbi.
Binda ita gwamnatin Sokoto take yi yanzu yunkurin da ta yi abu ne da ya kamata tuntuni a yi amma tuna bayan har yanzu ta yunkura za ta yi abin yabawa ne ya kamata ita gwamnatin Sokoto ta fara da daukan kididdigan almajiran nan na ɗaya kenan don wasu da yawa da wani bincike da muka yi ya nuna da yawa daga ciki ba 'yan Sokoton ba ne daga jihohi ne makwabta da kuma wasu ma daga jamhuriyar Nijar ya kamata ya kasance cewa ita gwamnatin Sokoto ta tuntubi makwabtanmu kaman su jihar Zamfara, jihar Katsina, jihar Kebbi da sauransu. Don abin da ke faruwa cewa shine in har nata ta yi nasara zaka ga almajirana ana ta kawo su daga sauran jihohi kaga sai abin ya zo ya yi wa ita jihar Sokoto ruwan dare ya kasa ta kasa ya kamata sauran jihohi ma a dauki waɗannan matakai.
A wani labarin kuma an mayar da almajirai 33 Sokoto daga garin Zaria na jihar Kaduna kuma an killace su a sansanin horar da matasa masu hidimar ƙasa da ke garin Wamako. Sai dai bincike ya tabbatar da cewa 11 daga cikin su suna ɗauke da cutar COVID-19 kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Muhammad Al-Innami ya shaida min.
Sannan muna da almajirai guda 11 sannan muna da kes guda patient ne a nan Udu. Ai maganar da ake cewa an rabu ai ba wai kenan ba za a saki samun kes ba.
Samun sabbin cutukan COVID-19 guda 12 a jihar Sokoto ya mayar da hannu agogo baya ga murnar da jama'a ke yi cewa jihar Sokoto babu cutar coronavirus. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Nigeria.